kansa sun wuce awliya umazaje ne take nuna hanya mai da karkace kamar su shakati jani da shiyali kunjubar zo bin su sihirace shehu barhama matata ta kasha ta layi kowa ya tike Duka mun zube mun gaishe da sarki shaka fituwa ce mai korar rawali ta zikar dake dora yanda abul jamalati ka san inuwar da laje akai min nizam ba abul jamalati har yau zuciya bata bar bugun yau da rawa sai diri take Assalamu alaikum al-sidafa annabi Assalamu alaikum barin cikin duka bayi Assalamu alaikum tashan salama da sanyi Nabi ne kai mun sitira da dukkan bakinka tsin tsirinki
ra asalar waye ka sake gaje dikina
kuma yi kai
ya masoyin asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da dadi bugin bukatar ganinka kullun ciki take shafani za annabu fa me zalabaka inda haduwar mu take dan uwa mata ya ta tukuzura ana su ma ta kai suke ba abin da yake warkar da cuta ta kauna sai ci karburi haka tafi na maciji dole ne kan murnaki sai fa makari saboda jin sabo da ciki bai hana bayan yunwa maza kai nazari dan haka sansa duk minti na duk rayuwata fansa tai take